daga zaben shugaban kasa da na ƴan majalisun dokokin kasa da hukumar zabe ta kasa INEC ta yi yanzu ya janyo fushi daga masu ruwa da tsaki da kuma sauran al'ummar kudu maso gabashin Najeriya inda galibi mutane suka fi nuna damuwa da zaben shugaban kasa da ya kamata a gudanar yau kamar yadda jadawalin zabe daga hukumar ya tanadar Lamarin nan dai ya isa har dakar kungiyar Ohanaezen Dibo inda sakataren yada labarai na kasa na kungiyar barista Uche Achiobaga ya kamanta dage zaben a matsayin abin takaici
It is just frustrating after this immobilization of Nigeria for today's election all of a sudden it's just 2 hours to the election
yace abin takaici ne cewa bayan an sa ƴan Nigeria su fito su yi zabe sai kwatsam ƴan sa'o'i kamin ayi zabe aka ce musu an dage zaben A wasu rumfunan zabe jama'a sun riga sun fito ɗaruruwan su don su yi zabe sai kawai suka ji cewa an dage zabe wannan abin kunya ne ga kasar mu irin wannan abin ne yasa muke ta korafi cewa ba abin da ke tafiya a kasar babu yarda da hukumar zabe ta INEC babu yarda da fadar shugaban kasa kuma yanzu sun hakikanta hakan sun wanke ƴan Najeriya to ko menene sauran jama'a ke cewa akan wannan batun
It seems INEC are working with some politicians they intentionally postpone this then since they want to rig this election
ifa man wafa kenan na cewa kamar hukumar INEC da wasu ƴan siyasa na yunkurin murda zaben ne yasa suka dage zaben da gangan kuma idan ba su dage zaben ba ba za su iya cimma muradin kansu ba
it affected everything most of us left our base our homes hoping to vote
in justice Okorie Dage zaben ya gurgunta kome saboda yawancin mu mun baro wurare daban-daban ne muka da gida da sa ran cewa za mu yi zabe yau sai kawai da sassafen nan suka dage zabe ya kamata a sanar da dagewar da wuri don mu kasance a duk inda muke a sassar kasar ba tare da kashe kudin mota ko sanya rayuwar mu cikin wani hatsari ba
sunana baban shanu gwamnati ko ta riga ta yi sarki a kan wani al'amuran abu shekara hudu ba ta shirya duk abin da ta shirya ba a cikin yan awowi a ce wani daga zaɓe sati ɗaya kuma al'umma wasu da sun koma gida wasu suna nan sun aje kasuwar su gaba ɗaya kowa shirya zaɓe an zo za a yi in dai da gaskiya za a yi nisa ba rayuwa to duba tsarin nan shekara hudu ba a ce al'amuranka ba gyara ba sai daga jiya zuwa yau a ce wani daga zaɓe kagarin wannan duka abubuwan da bai kamata ba ne kuma ana cewa za a yi gaskiya kai za a yi gaskiya ya kamata a yi gaskiya
Alfonso Sokoni Gwe Muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.